شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم من الجنة تفرقوا أو تربي الأول يرك وتع bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443 daidai da 11 ga watan Oktoba 2021, wanda sati mai zuwa yana yiwuwa in mun ƙara kwana 7 zai zama 12 ga watan Rabiul Awwal. Kamar Rabiul Awwal ba shi bane Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi me yasa yake azumin litinin duk litinin ta duniya, in dai bata faɗo litinin ta idi ko da ranar da aka hana azumi ba, Allah sallallahu alaihi wasallam sai mina azumta. Aka tambaye shi ya kake azumin litinin ya Rasulullah, ce zalika yawmun wulidtu fihi, ai a ciki aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai dauki ranar ibada. To wannan musamman sati mai zuwa ga tambayoyi da ya kamata kowa sai ya dan duba tambayoyin, ba zan ko tsara da saukin samu ko akwai wahala ba. Tambayan farko, so nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maulidi? So nawa Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maulidi? Na biyu, kuma yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maulidi? Wannan muna san amsoshin min alkitabi was sunna, kuma a sunnan muna san shi irin su sahih bukhari, sahih muslim, da kuma kutub ukhra fi sahih kaman sahih ibn khuzaimah, sahih ibn hibban, mutadarak na al imam al hakim, da kuma cikin sunan da masani da ma'ajib. Ya Allah sallallahu alaihi wasallam, so na tambayan farko, so nawa Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce Bukhari ya rawaito manzon Allah ya yi so kaza kaza, to yaya ya yi? Tambaya na biyu ce, sannan kuma a ina ya yi? Ok, a Makka ne ko a Madina ne? Tambaya ta uku. Tambaya ta hudu, sannan su ma sahabbai a ina suka yi maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Sannan kuma tambaya ta biyar, waye farkon wanda ya yi maulidi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Da akwai wani farkon wanda imani da shi ko Abubakar cikin maza, a cikin mata Khadija, a cikin yara Ali ibn Abi Talib, a cikin bayi kaza, a cikin to wai farkon wanda ya fara maulidi cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? To a cikin ta da yake waye ne farko? Sannan an zo maulidin in sun yi, to irin wace wace da karance karance ake a gurin maulidin manzon Allah a lokacin shi, wani irin karance karance ake yi? Khulafa al-arba'a kuma sun yi irin abin da muke yanzu? Kuma waye farkon wanda ya fara yi? A cikin sahabbai muke nema ke. Sannan waye rawaito? Sannan muna buƙatar shashin littattafai da za a ce kitabul maulid, kitabu kaza, kitabu kaza, musamman a cikin kutubu sita. To a haɗa da Muwatta da Musnad Imam Ahmad. Sannan shi akwai babubuka da malamai suke kawo, kamar yadda suke kawo babubuka na azumin litini. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an haife shi ne a ranar saboda haka yake yi. To shin akwai malamai da suke ce babu na maulidi manzon Allah ya yi a ranar, kuma wa inganta shi? Ina ga wannan tambayoyin za su ishe mu daga nan da ya zuwa ko shekara 50 nan gaba zuwa shekara 100. Kuma sharadi mai zama tambayoyin a amsa su da littafin Allah da kuma ingantattun hadisan manzon Allah sallam banda ka makami kar ka fita wajen mawdu'i kaji so nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai okay manzon Allah yayi so biyu to dalili shine a cikin sahih bukhari yawa babu na kitabu na kaza babu da shikenan an gama kuma ba ma bukatar amsa na hankali ko ka dinga delivering da hankalin mutane kina ga wannan tambayoyin za su shiye mu aiki daga nan dai zuwa shekaru masu dan yawa to lalle mu kasance masoyan gaskiya wanda yake san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kokari ya bibi ta farkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam muke shi ya yake yi ne duk litinin azumi yake to kaga masoyan gaskiya shi ma ta'atuhu fi ma amara ka kwaikwayi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya umarni ko ka kwaikwaye cikin ayyukan shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana amma ga wani man kana yarju Allah wal yawm al akhir wa zakara Allah kathira nabiyyu wa ma ataakum ar rasul faqudhu wa ma nahakum anhu fantahu yace to aina annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai dare ma bukatar nasbi dai annabi sallallahu alaihi wasallam ai irin yanda ake yi ne amma ba karkar ka ce wai kul bi fadlillahi shine ita ce ayan da ta bada muna bukatar nasbi nas kamar da an tambaye shi me zaki azumin litini ce zalika yawmun wulitu fi yaw irin wannan to aya ta uku kul in kuntum tuhibbuna Allah haka fattabi'uni an gama yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim lahunu انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم شيئا ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون تو كاينين ان ديوا ده سكي لزمتا منا بين منزل الله صلى الله عليه وسلم وما بما ما كان سامو الله yake hada sunan shi sunan Allah kenan da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daya ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasula wa ulil amri minkum يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله لو كانوا واتقوا الله يجيهم كنان كو يجيبي دوبا فمن رغب عن سنتي a ƙarshe zaka tashi ma mutane da yawa ce fa marradi ba kowaye ba an sunnati Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga magana ce fa laysa minni baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kinga kama makamai ki ƙarshe kuma a ce an kore shi daga fadar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ga harka ba ta yi ba Allah ya dace da mu fi duniyar akhirah a karatun al-adabul mufrad za mu tashi darasi na hudu kenan yau biyar ga watan Rabiul Awwal babi na shida jazaul walidayni wai shin mutum zai iya sakan kama iyayen shi kaga da an yi sharri sosai sharri shine za a ce wai dan izala ya je ya sai nono ya kai ma uwar shi wai ya biya ta ladan shayarwa to ko an samu dan izalan da yayi wannan da kikin dan izalan kasan akwai bambanci dan izala da ahlus sunna to mu bambance wannan domin kowa ma zai ce dan izala ne kuma ku yanda bane kowa zai ce dan izala amma an kazo a cikin dan izala su wane ne ahlus sunna to a gurin ne kuma zaka iya tantancewa akwai dan izala da yawa wallahi da zai fatali da hadisan manzon Allah fatali hadisan manzon Allah dai musu gore zai kwade su inna lillahi kuma zai ce shi dan izala ne amma kaga a cikin dan izala ahlus sunnah gaskiya la 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 yawan ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sami'na wa ata'na an gama to kaga wannan ko an ce ma wani yayi kar ma ka kawo shi a lissafi yau ka soki ahlus sunnah sai ai ba su da ladabi da biyayya ai gashi ma wa'in su wai suna sai nono ne suke wai sun mai ma iyayen su a to ai manzon Allah za mu bi ba ko maganan wanda ya shirme za mu bi la in ma an samu yayi to zai ka ce yayi shirme Allah gafarta mai bai daidai ba haddathana qabifa قال حدثنا سفيان عن سهيل ابن ابي صالح عن ابي دغ سهيل ابن كذا مصغر كده سهل بابكي wannan kuma Suhail Musaddar nan Suhail ibn Abi Salih daga baban shi daga baban shi ne Abu Salih As-Samman ana ce mai Zakwan to shi ya samu daga Abu Hurairah radiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajzi waladun walidahu da bai sai sakan kama mahaifin shi ba walid zai iya shiga mahaifi mahaifiya amma nan an shi shi min babu tagli da bai isa walad ya hada namiji ko mace kamar da yazo a ka'idan gado an ce walad to shi ke ne ya hada namiji da mace haka nan ma an yi jami'in shi aulad sun zama maza da mata ke yusikumullahu fi auladikum mazan su da matan su ke to anan da namiji ne ko mace bai isa sakan kama mahaifin shi ba illa an yajidahu mamlukan sai dai hanya dai tak shine idan mutun ya samu mahaifin shi bawa ace an kama shi fa yashtariyahu sai je sai mahaifin kuma yana siyan shi fa yu'tiqahu ace na yan ta kai ya baba to shine kawai aikin da zaka ka sakan kama mahaifin amma duk wata biyayya da duk wata dawainiya da zaka yi da shi ina duk wata dawainiya da zaka yi da mahaifiyarka baka yi zaka sakan kama ta wannan hadisi ne tabbatacce a cikin sahih muslim kaga kenan hadisin yana nuna mana girman haƙƙin mahaifa akan ƴaƴan ba mu isa mu sakan ka musu baki to sai dai a ta musu addu'a kawai kamar yadda Allah ya ce mana wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira addu'a da rahma sannan kuma addu'a da gafara innar rajula la turfa'u darajatuhu fil janna mutum ana daukaka darajar cikin gidan aljanna sai ce ya maliki na ta ina na samu ƙarin daraja sai Allah ya gaya mai cewa bistighfari waladika laka ɗanka ne ya roƙa maka gafara to kaga iya abin da suka yi mallaka a gurin muke mu roƙa musu gafara mu roƙa musu rahama in suna cikin rayuwa kuma mu musu biyayya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana iyaye kan guda biyu a kyautata musu dama wannan shine ulwanin sahih bukhari ai al adab al mufrad wa wasaina al insana bi walidayhi husna kaga imam bukhari da shi ma ya fara shi hadisi na 11 qala haddathana adam qala haddathana shu'ba qala haddathana sa'id ibn abi burda sa'id ibn abi burda qala sami'tu abi wace sa'id daga ce ibn abi burda to kaga sai sami'tu abi mana baban shi ne wa abu burda ke shi abu burda ibn abi musa dan abu musa kuma shine al-ash'ari shi ma yafi shahara da al-kunyan shi abu musa oke sunan shi abdullahi ibn qais ya an fi sanin shi da al-kunyan shi sahabi ne shahararre annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad utita mizmaran min mazamir ali daud to shi Abu Burda an ta sabani akan menene sunan shi ne ha wai mun ce kunyatu husmu al-kunyan shi ita ce sunan shi mana Abu Burda shine al-kunyan shi kuma ka ake kiran shi sunan shi kamar da za su dauka kamar mu yanzu a Najeriya in an ce sunan mutum Abubakar ai Abubakar ba suna bane me shi al-kunya ne to kaga yanzu a ce mutum sunan shi ne Abubakar kuma al-kunyan shi Abubakar ke kai ne sunan ka ce Abubakar a ce to me asalin sunan Abubakar wa ke ni ma ba san sunan shi ba a ba ka san sunan shi ba sunan shi asali Abdullah to kaga asalin Abubakar al-kunyan shi daban sunan shi daban da manzo Abubakar da suka zo daga baya sai a ce a ismuhu kunyatu ko kunyatu ismuhu to shi ma wannan Abu Burda wani suna cewa al-kunyan shi shine sunan shi wani suna ce a sunan shi al-Harith wani sun ce sunan shi Amir gashi nan dai sunan daban-daban al-muhim shi Abu Burda dan Abu Musa al-Ash'ari annahu shahida ibn Umar yana nan a halatti lokacin da ibn Umar yana guri faja fa wa rajulun yamaniyun yaqubu bil bayt sai ga wani mutumin Yaman can
yana dawafi da Ka'aba. Wannan mutumin yamanin hamala ummuhu wara'a zahiri, ya ci bibabar shi ya sa ta a baya, yana dawafi da ita, yana da tsohuwa ce. Kamar a da za ka samu akwai ƴan Afirka ƙarfafan nan suna ɗaukar mutane a kaya, za ce kashaf kashaf kashaf, in yi zo ya samu sama hannu haka kashaf, wallahi ko kuku ne zai iya bangaje kashaf. Kai daga kaji kashaf ma kawai shi ke nan, wallahi matsawa ke. Wannan 1990s kafin irin 2000 na aka bandin ɗinsu gaba ɗaya. Idan su zagaya da kai sharshar wallahi duk cunkoso, in an ce kashaf kashaf salatu an gama. Daga baya kafin nan ana ɗaukar iyaye a baya, to tunda duka harkar cuwa-cuwa ne, akwai kuma yanzu masu tura mutane a ina a kan keke, babun mamaki ta ce so za a yi dawafi da kai amma riyal nawa? Riyal ɗari, ɗari ba kaga riyal ɗari ai kuɗi ne mai yawa. To wannan harkar su ko a Makka ne wallahi duniya suka sa gaba, duniya kawai. Akwai muqawwifi masu addu'a kawai, so me rabbana rabbana atina atina fid dunya fid dunya hasana hasana wa fil akhirati hasana wa qina wa qina azaban nar. Wai ka karanta abinda zai karanta shikenan, sai ka bashi 200 riyal 200 an gama dawafi, sai za a sake zuwa sai ne shikenan. Ka ga shirmi kuma wallahi za ka ga manyan shuwagabanni haka ake musu da muqawwifi, sai ka ga inna lillahi alhamdulillahi ala ni'mati sunna, wallahi sai dai ka ja gefe sai alhamdulillahi ala ni'mati sunna shikenan. Sai zuwan nan bawan Allah mutumin Yaman, Allah ya sauƙaƙa musu, suna cikin tashin hankali sosai, ana fama da yunwa na kin ƙarawa a Yaman. To Allah mai girma ɗaukaka ya sauƙaƙa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. A yanzu ba sa jin me muke, to in muka musu mun ma kanmu, Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya ciyar da su, Allah ya ba su nasara akan abokan gabansu. Wannan mutumin Yaman, kaga Yaman ake cewa ba Yemen, Yaman la'an Yaman, ya ɗauki mahaifiyar shi a baya, yau yana ɗan rera waƙen shi, inni laha ba'iruha al-mudallal, inni laha ni din nan ni ne gareta, ba'iruha ni ne raƙuminta, al-mudallal kuma wanda ya kasance horarre gareta, sai na ta ce ai da ita. In ta ce yi nan to nan zai yi, in ta ce yi ba yi ba riba zai yi, yi gaba duk yanda ta ce shi ke. In uzi rajuli kabu hada kuz'a, in an tsoratar da abin hawanta ni kam wallahi ba zan tsorata ba. Az-za'r shine al-khawf wal faza', in an tsoratar da abin hawanta to ni ba zan tsorata ba, dole sai yanda ta ce in yi nan zai yi. To yana ta dawafi da mahaifiyar shi, kuma qala yabna umar, sai zai lallaɓo gurin Abdullahi ibn Umar yana sai fatawa, a turani da zaiduwa, wai kana gani Yabna Umar na sa kanka mata da ɗawainiyar da ta mintin ina yaro, ka gani ina yaro take ɗauka na ba, yanzu ita kuma tana babbanta ne na ɗauke ta ba. Summa qafa ibn Umar, ibn Umar zai kare sai shi ma ya je dawafi. Dawafi musamman a lokacin aikin hajji ya kasu kashi-kashi, za mu iya kasa shi kashi uku. Akwai na farkon da ake ana shi sagarin Makka, in ka zaga bakwai shine tawaful qudu, tawaful qudu duk dawafi ne, ko ma na nafila ne ko na farilla ko ma na menene bakwai. To ma wannan da zaka yi kana shiga garin Makka ka zaga Ka'aba so bakwai shine tawaf al qudu, shi a wannan dawafin da farko zaka kira kafadar ka ta dama lokacin farawa ce, shi ne ake ce mai al-istiba, a lokacin ne kawai ake cire kafada. To maza ka ga mazaje sarakan himma, shi tun daga miƙati ma ko ina ma a Arafa ma a Muzdalifa ma a Mina ko ina ma kawai shi kafadan aina daga sarkin aiki ke. Hadha laysa min sunna, sunna shine cikin dawafi kawai, amma dawafin ma tawaful qudu ha akwai aiki. In ka lura ya ake kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillahi ala ni'mati sunna shikenan. To sannan shi wannan dawafi da ake na qudu shine ake mai sassarfa, sassarfa mana shine ar-ramlu, sassarfa ukun farko ba duka ba, hukun farko kawai ke sassarfa, in ka gama na hukun sai ka ci gaba na hudu kana tafiya, na biyar, na shida, na bakwai a hankali ne. Amma hukun farko shine zaka danye shi da sassarfa. To wannan tawaful qudum kenan. Sai kuma tawafi na ifada. Tawaful ifada shine a cikin aikin hajji. Kaga wannan tawaful qudum zai iya zama aikin hajji, zai iya zama kuma aikin mi umara. Amma tawaful ifada yana nan kawai a cikin aikin hajji ne kawai. Yana shi ranar 10 ga wata na Zulhijja. Yau an gama zaman Arafa, yau an dawo Muzdalifa, an kwana a Muzdalifa, yau an je an yi jifa. Eh, an yi jifa ɗaya kenan, an yi aski. To kuwa an yi yanka, an yi aski. Sai ina, sai Makka a je a yi tawafu al-ifada. Asalin lokacin shi ranar 10 ga watan. 10 ga watan Zulhijja. Daban kana cikin yan larura, kalas ka iya jinkirta shi. Sai ka gama zaman mina sai ka da, amma jinkirtawan ba shi da wani alheri alheri. Kai aikin hajjin kawai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tawaful ifada ranan yaushe? 10 ga wata. Kaga shi yana da lokaci takamaimai. Amma za ka yi rama shi daga baya. Sai kuma tawaful wada shine final final. Kun gama zaman ku a garin Makka, kun ci kaji da madara, masha Allah, kun sha ruwan zamzam, an ce za a dawo da ku kasar ku ta gado. To masha Allah, sai ka yi tawaful wada. Ka duba tawaful wada, shi wajibi ne daga cikin wajiban aikin hajji. Amma tawaful ifada rukuni ne daga cikin rukunin aikin hajji. Sai mutum ya bar shi, sai da ya dawo gida yake ce, inna lillahi, ai ya mance da tawaful ifada. To ka mance aikin hajjin ka tanke, ba aikin hajji. Amma tawaful wada sai ka bar shi. To shi kenan kawai al'ihunka ne zai zazzaɓi. Shi kenan sai ka yanka dabba fala. To wannan tawafi guda uku kenan. Al-qudum, tawaful ifada, tawaful wada. Amma ba gaya mana wani irin tawafi Ibnu Umar ya nan ba. To na hudu zai iya zama tawaful nafila. Ka ce, ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ أوكي قال لا. إنا إنا بكت سكر ساكن كما تبا ولا بزفرة واحدة خود شورا لنا نابودا بكت ساكن كما تبا بلت شور شوري شورا لنا نابودا بكت ساكن كما تبا كغايا كغايا كما مي مغانا akan cewa mutum bai isa ya sakanka ba mai dace ba. Wannan Imam Bukhari ce babu jazair walidai sakamakon iyaye. Kin ana sakanka musu ina? Yato zumma qafa ibn Umar fa ata al maqama, da gama tawafi sai je maqam. Maqam anan maqamu Ibrahim. Allah ya gaya mana suratul Baqara, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla fa salla rak'atayn, sai rak'a biyu. Wannan ana ce musu raka'atayn tawaf. Duk lokacin da ka zaga Ka'aba guda bakwai, ko tawaful qudum ne, ko tawaful ifada, ko tawaful wada, ko tawaful nafila, haka kawai ka ce zan tawafi. To kana gama sai kai raka'a biyu a bayan maqamu Ibrahim, ko kuma duk dai da ya sauka akwai cinkoso, amma ka a cikin Ka'aba ka samu guri da za ka yi raka'a biyu. Amma sunna shine bayan maqamu Ibrahim. Amma in farfajiyar Ka'aba ya kasance akwai cinkoso, to kaga kai can nesa nesa. Da wannan shi Ibnu Umar baya barin wani ya zo ya gidiya ta gaban shi a cikin garin Makka ba, ko a cikin Ka'aba, baya taɓa barin wani ya gidiya. In zai sallah sai ya samu mai sutura. To sai je raka'a biyu a bayan maqami Ibrahim. Summa qala ya ibna abi Musa, yace ya kai dan Abu Musa. Waye dan Abu Musa shine Abu Burda dinke. Inna kulla raka'atayn fi dhikraka abiyu tukaffirani ma amamahuma. Duk abin da kai kafin zuto bi iznillahi ta'ala Allah ya kankare maka. To kaga abin yi ne dawabi. Ka je ka ta zagawa. Duk raka'a zagaye bakwai sai za ka yi raka'a nawa? Biyu. Yana daga cikin falalan mutum ya halarci garin Makka zai samu daman yin tawafi, zai samu daman sumbantan ada kenan a sumbantan Hajarul Aswad. Amma lokacin corona fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. zaka samu daman taba ar-ruknul yamani oke bambancin hajarul aswad shi baki zaka sa sosai in baka samu ba kuma to ka taba da hannunka in baka samu ba daga nesa kawai Allahu akbar amma shi ruknul yamani shi zaka shafe shi ne kawai da hannun dama ba a ta baki kuma baka samu dama ba daga nesa ba a ishara wannan dai karatu yana can cikin manasikul hajji wal umra musamman lokacin aikin haji mun karanta littafin malam albani manasikul hajji wal umra to wannan mahallin shayar a wannan hadisin shine ne yace ibnu umar aturani jazaituha qala la wala bi zafratin wahidatin ko juran nakuda daya baka saka saka kama ta dashi sai ladabi na Abu Hurairah radiyallahu anhu da mahaifiyarshi hadisi na 12 قال حدثنا عبد الله بن صالح ونجن المصري قال حدثني الليث بن سعد شي wannan shi mana da mazhaba tashi abokin tafiyin Imam Malik الليث بن سعد قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد ابن ابي هلال الاشكال من حديث النن كو شيني wannan سعيد ابن ابي هلال كان قد اختلط daga baya har da shi ta kurkuci to shine kawai matsalar hadisi ba wai an ce shi ana tuhumtan shi la haddan shi ne kawai dai ta dan kurkuje shi kenan sai a ce dha'iful isnad ka duba dha'iful isnad isnadin yana da rauni amma ba wai matanin ba amma matanin zaka samu ya zo ta hanya daban-daban to shi sa'id ibn abi hilal ya samu daga abu hazim an abi murra maula aqil anna aba hurayra lalle shi abu hurayra daga mu hausa mai ce lalle abu hurayra amma larabci zai baraka ce lalle inna abu hurayra a dai inna aba hurayra to larabci yana da kaidojin da mu a yaran mu ko a yaran ku ba ku da shi daga mu kawai sai ce a har yaran ku kai kai to kaga ne ce qala abu hurayra an abi hurayra inna aba hurayra to a yaran mu muna da wannan kaidojin قال ابو هريره ياتي ناوتي ابو هريره kaga ko lalle abu hurayra kaga yaran namu duka dai kawai duka ko ina iri dai ne to kana yastakhlifuhu marwan marwan ibn al-hakam yana sa shi ya zama khalifa madana tura shi ya zama shine kaman gwamna wa kana yakunu bi dhil hulayfa yana nan azul hulayfa Zul Hulayfa shine miƙatin mutanen Madina ke yana dan bayan garin Madina kadan to fa kanat ummuhu fi baytin shi Abu Hurayra sai Zul Hulayfa mahaifiyarsa tana wani gida haka wa huwa fi akhar shi kuma yana da gidan kuma ce dai kusa da kusa to qala fa idha arada an yakhruja idan Abu Hurayra yana so ya fita waqafa ala babiha sai zo kofar mahaifiyarsa sai tsaya ce assalamu alayki ya ummata assalamu alayki ya ummata mana amincin Allah ya tabbata gare ki ya mahaifiyata eh assalamu alayki ya ummata wa rahmatullahi wa barakatuh da rahmar Allah da albarkar Allah ya mata cikakken sallama ce fa taqulu ita kuma sai ta ce wa alayka assalam يا بني ورحمة الله وبركاته كمان بيشي قلت السلام عليك وانا كنبي يا أمتاه يا مهيسيا تتخيما تانا وعليك السلام وانا كنبي يا بني يا تانا ورحمة الله ينظر كتير بني يأتي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته sai tambayar mai da yanda ya yi mata shine wa idza quyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha farko ahsana minha aw ruha ko dai kamar yanda aka maka ce assalamu alaikum ce assalamu alaikum ba ce ada uku ne kai da uku kuma assalamu alaikum assalamu alaikum shike eh assalamu alaikum wa alaikum assalam mun buga da wa alaikum assalam amma sai auru duha kamar yanda ya maka assalamu alaikum assalamu alaikum to maka ga farko ce فإذا أميتم بتهية فهيوا بأحسن منها. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أحسن منها شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله. في عنده. Tun da wani zaka samu dan izala haka fa yake sallama haka ba zaka mai sallama ba to shi ke nan mu bar muku izala man sai ko ku ne izala ku mun bar muku sai kaje wani mutum ya dage wai shine asalin dan giza amma ka zo assalamu alaikum sai an dawo ha assalamu alaikum barka ne assalamu alaikum an dawo ne ha kaga duka wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Tuka ce alkitabu wa sunna kuma ba littafin Allah din ba ma sunnar manzon Allah 20 gaba daya ha akwai wanda mai sallama assalamu alaikum kaman da yamma ne ko assalamu alaikum shi ina kwana ai ina wuni wani limami reji ne wallahi ga wanda kije ne shi ma wallahi ta irin shekara 70 ha makoci na ne ce assalamu alaikum wa rahmatullah da yamma ku ta gudu gurin tashin Bauchiro din da yamma ba wa ila kwana shi ma ai dan ina wuni to kaga duka irin wannan jama'a mu ji tsoron Allah Imam al-Bukhari dai insha Allah zai kawo mana babu buka masu tsoka tsoka akan yada sallama ka dauki wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu wallahi ba za mu taba shiga aljanna ba sai mun imani ba za mu taba imani ba sai mun kaunaci juna to ba zan nuna muku abin da kuka yi za ku kaunaci junan ku ba ce afsus salama bainakum kuya da sallama tsakankanu akwai babu buka masu tsoka tsoka wanda zamu ga har ba yahude har ba nasari ba in an mai sallama wallahi bai da sallama yake ba nasari ba yahude to ina kuma ni zan ce ahlu sunna kuma ana mun sallama yana ma wanda ya maka sallama ma ya fi ka sanin me ke ce ma sunna to amma kuma baka so ka mayar mai Allah mu daina son zuciya jama'a in an maka sallama ai mayar da sallama to yanzu da ne da mahaifiya wannan sai ke nuna mana da kenan ashe yana ma mahaifiyar shi sallama kamar da zai ma baban shi sallama okay yanzu mu duba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi mi'raji da shi a sama ta farko ya ga annabi adam shi mala'ika jibril shine mai gabatarwa ce hadha abuka adam fasallim alayhi wannan shine babanka annabi adam yi mai sallama to kaga shi yanzu gurin baba za ce assalamu alaikum wa assalamu alaikum wa rahmatullah baba ina kwana kuma ina kwana shine farko a can zuwa saman ta bakwai ita ma haka hada abuka ibrahim ke fa sallim alayhi kamai sallama to kaga kenan hadiya yayi ma ke sallama na asali yake musu to mu rike wannan sunnan kar yaran ka yazo ce baba assalamu alaikum ke akai kai kai yaji ka fara zama mara kunya kai 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 a a babu laifi ma sallama har ma ku dan gaigai za da shi mara asa ma min muslimain yaltaqiyani anta muslim wa huwa muslim fa yatafafahani ya illa ghufira lahumu qabla an yatafarraqa dai al'ada ta zo ta dan kange mu barin musafaha da iyaye to tunda ta dan kakkange shi kenan babu laifi to da dan dai sai a dan tattaba ko to ballanta yaya da wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi kai ka fara zama dan kunya mara kunya dan izala kai 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 a'udhu billahi to mata da miji ma yaka ga wai mutum wai matar ka ba za ta iya maka wai assalamu alaikum wa rahmatullah ce ke a makarantar naku ake koya muku rashin kunya a'udhu billahi duk wannan shine rashin kunya jama'a ha ce ce al'ada dai ta zo ta dan kankange mu barin babbaka sunna zamanin a gurin balarabe menene wai musafa da baban shi ko ya kama kan baban shi ya tumbance shi wannan abu ne mai sauki ko mata ta kama kan mijinta ta tumbance shi ko hannun shi hannu kawai ta kama hannu ta tumbance hannun mijin wannan menene kai ta tumbance ma fuskan shi ma menene a gurin balarabe ba wani abu to a gurin india fa ba ma kallo ne a gurin india wani abu ne to kama ka ga mu a gurin mu fa yanzu sai sai je sunbanci matar shi a cikin family house ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ba ya zama dan iska to kaga tunda al'ada ta zo ta kakkange to sai ka san yanda dai zaka yi aikin to almuhim da ya sallama tsakanin da da mahaifiya sai ta ce rahimakallahu fa yaqulu rahimakallahu kama rabbaytini saghira Allah ya miki rahama kamar da kika rene ni ina karami ita ma sai ta mai addu'a na alkhairi rahimakallahu fa taqulu rahimakallahu kama barartani kabira Allah ya maka rahama kai ma kamar yadda kake mun biyayya kana babba ka duba saghir saghiran bidumi kabiran don Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana li yusallimi as-saghiru 'ala al-kabir karami ya dinga sallama ga babba wannan duka ladabi ne da iyayenmu sun dauke shi kuma sun aikata shi lai mu kuma dai sai aka bar mu da karatu amma da zaka samu karami sai baba ina kwana baba ina kaza ba kuma har yanzu kai inda zaka shiga unguwanni na wanda ba musulmai ba zaka samu kawo bai san ka ba yaro bai san ka ba a good morning sir good morning sir good morning sir ha to kuma mu unguwannin mu yake samu al'amarin ba haka yake aga baban zuwa da can sai baban zuwa ne a ce ma sai ka dawo ba bara iya ga maka to wannan tarbiyyar ta mu fa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un thumma idha arada an yadkhula in yadawo ma sana'a mislahu sai yayi haka kaga kenan kullun yana tare da mahaifiyarsa to wannan ya zama darasi gare mu mu ma mu dauka yau da bamu iya ma iyayenmu addu'a ba to kaga sai mu fara ce Allah ya miki assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh ya mahaifiyata ita ma ta mayar maka in ma bata iya ce wa alaikum assalam yana kai zaka yi mata cikakke tunda kai ustazu ne ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce wa alaikum assalam to kaga sai kace Allah ya miki rahma kamar yanda kika rene ni ina karami mahaifiyarka ta ji wannan mahaifinka ya ji wannan Allah ya maka rahma in baraka iya ba ma ko text message assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya taimaki baba Allah ya mai rahma ba tare da ya mutu ba Allah ya mai kaza Allah ya jinjina mai Allah ya taimaka mai Allah ya bude da mai kamar addu'o'i na alkhairi gobe da safi ma yau da ana kare karatu ba kowa ya kokari ma baban shi ne ba gobe da safi ma ka sake mai Allah ya girma baba Allah ya mai albarka Allah ya yawa to kaga tun bai saba ba shi ma ce Allah ya maka albarka walaka bi mithl ka taimaka mai wallahi shi ma ya taimaka maka hadisi na 13 wa haddathana abu nu'ayn qala haddathana sufyan عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص شباب قوبني أنا أدرب المفرد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه ونمتن يقول عن الله صلى الله عليه وسلم لنا مي مبايعة على الهجرة زي مي مبايعة يا رسول الله ناية زي الهجرة لقدر مكة زوا مدينة amma shi wannan mutumin ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa taraka abawayhi yabkiyani ya bar iyayen shi biyu suna ta kuka kawai su ba su yarda yin hijiran ba fa qala irji ilayhima Annabi ce koma gurin iyayenka wa adhikhuma ka sa su bi jariya kama abkaytahuma kamar da ka sa su kai kuka to je ka faranta musu rai kaga karatun kenan yana zuwa mana da abtiba kalima da kishiyarta kaga sagiran a can shine bidume kabir anan kuma adhahiku wa annahu huwa adhata kaga wa abaka dariya shine kishiyar me to kaman yanda maza su ne kishiyan wa ar-rijalu qawwamuna kama abin ya fara juyewa fa yanzu an-nisa'u qawwamatu al-rijali fa to kamar yanda namiji shi kishiyan wa wama khalaqa az-zakara walaysa az-zakaru kal-untha kamar yanda mutuwa kishiyan me alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata kamar yanda zama kaga kishiyan ina kasa barci kishiyan me inna fi khalqi as-samawati kaga wal-ard wa ikhtilafi al-layli لآيات اللي يقول لك الذين يذكرون الله oke kiyaman a tsaye kishiyar me kenan a zaune oke wancan wata sabuhum aykazan wa hum ruku wannan yana nan barkatai a qur'ani da yawa sosai kishiyoyin juna ba wai bature ne kawo antonin zoha bai isa ba ba shi ne kawo synonym bai isa ba wannan tintinti ne a qur'ani zaka samu duk an yi wannan aiki to malu shi shine koma ka faranta musu rai yi dariya su yi farin ciki game da suka kasa su kuka hadisi na karshe a babin hadisi na 14 wa haddathana abdurrahman ibn shayba qala akhbarani ibn abi fudayk qala haddathani musa an abi hazim anna aba murrata maula ummi hani wannan shi abu murra maula yake ga ummu hani ce maula maulan ni'ima wanda aka yanta shi ummu hani ita wace ce ummu hani take fatiha binti abi talib ha ita ƴar uwa take ga abu ali ibn abi talib ita ce matan da ake an fara sai ga wani kuma kafiri tace ta shigar da shi karkashinta ta bashi aminci sai ga ali ibn abi talib kuma yana neman ya kashe wannan mutum sai ta garzaya gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta gaya mai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ajarna man ajarti ya umma halihi awanda kika bashi amana mu ma mun bashi kenan mun yadda to kaga mu musulman gaskiya ne duk da cewa yanayin da ake ciki yanayi ne ba na aminci sosai ba amma zaka samu ga wani wanda kun shekara 40 da shi kuna harka ko kun shekara 50 kuna harka da shi kuma ya amince maka kai ma ka amince mai sai dai kai musulmi ne shi ba musulmi ba to kuma gashi ya kawo maka ziyara ko ya kawo maka kaya unguwan ku ko gidanka to sai kuma ka ce gari ya fara zazzabi da typhoid da malaria to yanzu yaya yanzu ka fito ka ce ma yara na ba wannan kafiri amana yaya kace munafikan wayannan dama masu fararen gemu su ne munafikan unguwa kaji wai munafikai yaro shine zai ce wai dattijo mai farin gemu wanda ya girma uban shi wai su ne munafikan anguwa to kai dan saurayi baka karanta hadisin manzon Allah bane sai wallahi muna san manzon Allah wallahi tallahi ha to manzon Allah ne ce kada ajarna man ajarti ya umma hani to kaga shi kenan yanzu ko mai tallan karat da agwaliba shi mai matsayi a cikin mu ba shi da ko matsayi to mai tallan karat ko agwaliba oke ga yana zuwa ya siyo karat a lambun wata kafara ko lambun wani kafiri sai kuma gashi an kawo mai karat sai kuma gari ya yi chade ce da Allah wannan na bashi amana wannan tinti ne muna tare da shi to wallahi in dai ni musulmin gaskiya ne to shikenan in kuma musulmin gaskiya ne shikenan kada ajarna man ajarta ya mai karat salam mai karat mu ma mun yadda wallahi musulunci gaskiya fa ke kamar haka ga wani irin musulunci danyen aiki mutum yana cewa la ilaha illallah ce sai ka tafi lahira la ilaha illallah sai ka tafi wallahi to kaga duk irin wannan ba yana bukatar wallahi mu karanci musulunci ba to zaka ga muna ma musulunci wani kallo ne wanda suke kafare ma suna musulunci wani kallo daban kamar da mun karanci musulunci za a san wallahi musulunci ba addini ta'addanci ba to ko su sun taba mu mun san wallahi ta ba mun san waye ba za ta fashi ba kamar da su fi danyen aiki mu kuma ma mu zo mu danyen aikin da yafi nasu ba daidai ba ne to lallai muna da bukatar fiqhul jihad baka samu akwai malamai suna littafai wai fiqhul jihad wa za a taba wa ba za a taba ba albin da wannan ita ce ummu hani yar uwar ali ibn abi talib sai da ce ibnatu abi talib yar abu talib akhbarahu annahu rakiba shi wannan abu murra ya hau abi hawa ma abi huraira da wannan yana nuna maka babu laifi ayi goyo akan dabba ce da wannan akwai littafi masu kudin asami ardafan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sunayen wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goye su a bayan shi to nan abu huraira ne ya goyo ya goyi abu murra ila ardihi bil aqiq ya tafi aqiq anan garin madina ke to fa idha dakhala ardahu to idan shi Abu Hurairah ya shiga gonar shi sahabi a'la sautihi mana gidan shi yana gurin gidan mahaifiyar ma yana gurin sai daga murya ce alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummata yana mata sallama ce amma zai zo alayhi salam annabi sallallahu alaihi wasallam hana irin wannan sallama asali ce assalamu alayhi kamar da ya wancan shine ya fi zama standard assalamu alayhi to sai mata sallama ita ma ta ce wa alayka assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah ya tabbata gare ka da rahmar Allah da albarkar Allah kaga in ana so in za a yi sallama kenan a dinga koye manejin sallaman in ka ce assalamu alaikum sai Imran bin Usayd ya ce wata rana yana zaune a majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce assalamu alaikum Annabi sallallahu alaihi wasallam sai mai amsa sallama ya ce ashrun kala goma sai wani ya zo assalamu alaikum wa rahmatullah ce ashrun kala ashrun okay na uku ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce salatun kala talatin to kai da cikin sallaman babu wani ta'ala ko babu ta'ala amma dai musare suna kara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ai na ka samu ta'ala dan Allah ka bashi dinka ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to akwai kara kare dai zaka samu muke tai kuma gaskiya baya cikin ka duba khutbatul haja mana albani littafi khutbatul haja allati kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuha ashabahu ko zaka ji wani karakare da yawa yace bismillah a'udhu billah bismillah alhamdulillah a'udhu billah to kaga duk wannan manzon Allah ba kai ke innal hamdalillahi ta'ala mun riga mun saba da shi ba to kuma ai na yake riwaya babu to duk abinda baya riwaya kai dakatar da shi to zai mata sallama ita ma tambayar mai sai yace رحمك الله كما ربيتني صغيرا الله يمك رحمة بابا كما انك كريديني انا كرمي تو كبوتا وانا دا ينزي اندى سماري كي ديارا انانا سكي تأدنشي اكيها ينسو كدوبا انت سكي سينوا اكيها ينسو إنا لله وإنا إلى أبين يا ماش اللتيني مواني yanzu direct ma wani yaro ya zagi ɗan uwarki makoci na ne sai ya kake zagin ta yace a shi wani tinan ne yake zagi ha wani tinan wai baban shi ne tinan ne ba a'udhu billahi to kaje da yara suke ba ma banan baban tinuwa ya kai dan gidan tinannu ya dan tinanniya ya dan tinanne a'udhu billahi ka duba yaushe duniya ta lalace ne wai yaro yaro yana tsine ma iyayen shi ka duba din a lokacin da tijawayen albarka ai kai zaki ma wannan zaki mutum zai gane ba shi da wani zaki to ballante zai tsinuwa ba mutum ya ce ya tsine ma baban wani kuma sai kaga shi din yana dariya wallahi kai dan gidan tsinannu sai ha 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 mutum ya ce ma dan gidan tsinannu kuma wai har kana raha da shi wace irin rayuwa muka shiga cikin to wallahi ko wannan matsalar daya za ta iya kawo mana matsala gaba ɗaya mu wallahi duk Allah ya kifar da mu sannan kawai dan kuma sai a tayar da ko aka miye shi to lalle yana da buƙatar a dinga ja ma yara kulli yaran ka kaji yayi tsinuwa to lalle ka mai nasiha kar ya ƙara ya ƙara kuma to ka dan caccasa shi ka dan bubbuga mai bakin ya dan jini to kaga ko insha Allah ba shi ba zaki to abin fa ha ita ma sai ta ce ya bunayya wa anta kai ma Allah ya maka rahma fa jazakallahu khaira ka ji tsuwa ta gari jazakallahu khaira Allah ya maka sakayya da alkhairi wa radiya anka Allah ya yadda kai kama darartani kabira kamar da kake mun biyayya kana babba to kaga kenan lalle akwai ta'awun tsakanin iyaye kenan addu'a ta gari kace mai ayyanka Allah ya muku albarka jazakillahu khaira sai ta ce ku barakallahu fikum sai ka jiyar yin ta san sunna ta ce wa fika barakallahu ah wa fika barakallahu ma sha Allah kala Musa k كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمر رسولا أبو هريرة أما أنا سيدة لكتين أقوال مصرية ويوا أما أبن دي في شهارة شين كتب التراجم يقوم كتب التراجم الصحابة شين عبد الرحمن ابن الصخر الدوسي وما سنة جلسولين شي عبد الله وأنا بابي كنان دام داكة بابي نبقوي مكذو سيمو تاشي إن شاء الله darasi na biyar zai daidai da ranar zaga gari kenan ko babu hukumin walidai amma na da kyau dai an samu wayancan tamboyoyin to kaga sai ai folding din shi dan a amfanar da mutane gaba daya amma la shakka dai babban sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kokari musamman zaki mai zuwa ka kasance cikin masu azumi ko da ba dan komai ba kai kai koyo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kace alhamdulillah ala ni'matis sunna shikenan amma dai kaga bai suna zaga gari kawai a buga ganga a cushe a cashe to kaga duka irin wannan sai a hankali to Allah ne jima dauka ka zatar da mu fitul akhira akwai dodo ana sarkin garin wawa da har yanzu yana halin dai yan ta'adda yana bukatan addu'a da an ce an sake shi an sake shi su guardian sun ta bubbugawa ni ma hannu kai ya dawa Facebook su WhatsApp menene ashe dik shirmini da na ta mai text message da kuma voice message kaza kaza har yanzu ba bude gurin ba sai okay to din da kaga an sake shi ai da ana tura mai abu zaka ga yayi in dai a WhatsApp ne ko a me zaka ga alaman yayi cikin guda biyu ko mana an bude kenan ko sai daga baki cewa ai har yanzu yana hannun su sai an biya miliyan 30 miliyan 30 kun ce to an dan muku rage to ku kawo miliyan 25 sai da tahasbunallahu wa ni'mal wakeel اللهم نفس كرب المكروبين اللهم نفس كرب المكروبين وقد الدين المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعول به علينا مصائب الدنيا ومدينا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما اهدنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم